Daddin Duniya. Daddin Duniya, samun mai kaunar ka mai fada maka daidai. Daddin Duniya, cikar buri ba da taimakawar kowa ba. Daddin Duniya, kaga mai kaunar ka yana daga maka hannu cikin fara'a. Akan mai san ka baka ki jura hakilo ba. Zuciyata, kin sace zuciyata, kin harda zuciyata, yar baba bar rufe miki komai ba. In har ina a tare da ke, sai in ji duniyar tai dadi. Duk sanda ba ki tare da ni kuwa, sai in ji duniyar ba daidai ba. Yar baba, yanzu sanyi kuma kikai garan ni yayi. Amma da baya shakkar nauyi, matsayin kikin gaban azakowa ba. Oh, kaunar ki ta zamo mini ciwo, tana mini yawo. Kullum ina yin kiwo, ina kai kawo. Zan so mu yi zama mai daɗi, rayuwa mai daɗi. Ki so ni yadda na so ki, cikin ranki banguri mai girma. Allah ya yarda in same ki, kula zan baki. Sarauniya bisa doki, a ganki a barki. Tawfarin wata sha kallo, ki idanuwa suka kyallo. Tauraruwa ta bullo, in ga ki ni ba zan kula kowa ba. A'a, haji ki dan dagwas, ba ki cif ido dara dara mai can duba. Daga kanki an gama zance, kyawun ki bai kama da na saura ba. Ku ba makeup tabarakalla kike, sai dai a ce ido bai kallo ba. Da na ganki sai na mance komai, akan kwarjinin ki ban wuce rauni ba. Ayya, a yar baba, yar baba, yar baba, yar baba, yar baba. Yar baba, yar baba, wacce ban faɗi suna ba. Haba, oh, haba. Maji, ah, taho. Yar baba, yar baba, yar baba, yar baba.
musicalhousesongs.com.
The mix is the manga.